من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي بايانك يا أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amma kare jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara rayuwar mu ta kawo har wannan safiya mai albarka ta Laraba wanda ta yi daidai da 14 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 24 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da kuma 14 kenan ga watan daya miladiyar haihuwar annabi Isa 2026 a haduwa da muke yi a wannan bigire mai albarka wajen karatu a wannan littafi mai albarka na kitabu tauhid wallafar shehi malami Muhammad Abdul Wahhab Allah ya gafarta masa mun bude babi wanda malam yace babu qaulillahi ta'ala wato babin da cikin fadin Allah madaukakin sarki fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah andad kishiya kini abokin tarayya wa antum ta'lamuna alhali kuna sani anji maganganun da Abdullahi dan Abbas ya fada cewar kalmar andad huwa shirku ita ce dai shirka mutun yazo ya danganta wani tare da ubangiji a wajen bauta wannan abin a itikadi ne a cikin zuciyarsa a lafazi yayi da bakinsa ko kuma ayyukansa ne aka ga sun aikata wanda kuma mun karanta hadisi na Umar dan Kaddaf wanda yace manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace man halafa bi ghairillahi faqad kafara duk wanda yayi rantsuwa da wani Allah to ya kafirta ka rantsi mujarradin rantsuwa ta kasance rantsuwa wanda take munaqida wanda ka hakikance abin da kake fada kuma sai ka halantsi da wani Allah to wannan mutun ya kafirta domin manzon Allah yake cewa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa to yi rantsuwa da Allah ko ya shiru kuma Allah yake cewa Abdullahi wato Marwa ya ce yace ko kuma au asharaka rauf shakkur rawi ko dai manzon Allah yake ya ce faqad kafara ko kuma ya ce faqad asharaka kuma mun sake karanta fadin Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa alham to shine kan da zamu tashi kenan zamu tashi gurin da Abdullahi dan Mas'ud yake cewa waqala ibnu Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yace li'an ahalifa billahi kaziban yace shi wato yana magana a karan kansa yace li'an ahalifa billahi kaziban ya rantsi da Allah abinda ya rantsuwa da shi din kuma ƙarya ne wato ahabbu ilayya yace hakan zai fi soyuwa a gare ni zai fi faranta mini rai min an ahalifa bi ghairillahi sadikan sama da na ya rantsuwa amma ne rantsuwa da wani Allah akan abinda yake gaskiya so ko an fahimta ba shi ya rantsi wato yayi rantsuwa da Allah akan abin da yake ƙarya abin da yake ba gaskiya ya faɗa ba to amma gaskiyarsa wato da yaqininsa ya rantsi da Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ya fi soyuwa a gare shi sama da yayi rantsuwa akan gaskiya amma da ya tashi rantsewar sai ya rantsi da wani Allah wannan magana ce wadda take dunkulalliya wadda insha Allah an fahimta za ta kai mutum zuwa ga turbata abin wato dai duka ana kangewa mutum ne zuwa ga danganta kowane al'amari ga wani Allah rantsuwa za ka yi roƙo za ka yi amika al'amura ne to ka mika su zuwa ga Allah domin ita wannan kalma ta andat malamai suka ce Allah ya yi amfani da ita kamar yadda muka faɗa a wancan satin Allah ya yi amfani da ita a wajaje guda 6 cikin alqur'ani a surori mabambanta shine wannan ita ce kala wato aya ta farko da tazo a jerin banan surori da tazo a cikin suratul baqara cikin ayan shine Allah yake cewa allazi ja'ala lakumul arda firashan allazi shi Allah kenan ja'ala lakumul arda firashan shine ya sanya muku kasa shimfidaddiya gatan a shimfidi kai duk abin da zaka yi gini zaka yi noma zaka yi hanya zaka yi komai zaka yi gatan Allah ya sanya maka ita shimfidaddiya yace was-sama'a bina'an sannan kuma sai ya sanya maka sama ita kama ta kasance ginanniya ba ta da ruwan lokacin lalacewa ko kuma wani abu Allahu lazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawunaha Allah shine ya daga wannan samar ba tare da wanda wacila ko wani fila da kuke iya gani bai sanya ta kuma tsarariya sai ce wa anzala minas sama'i ma'an fa akaraja bihi minas samarati rizqan lakum sai Allah sai ya sake saukar muku da ruwa daga sama sanadiyar saukan ruwan nan fa aka raja bihi minas samarat sai ya fitar muku da kuma ƴaƴan itatuwa Allah ya ce duka yayi muku waɗannan ne rizqan lakum sanya muku ƙasa a matsayin shimfiɗaɗɗiya sanya muku sama da abin da ita saman ta kunsa na rana na wata na taurari da kuma saukar da ruwa daga saman Allah ya sanya shi rizqan lakum wato arziki ne a gare ku to sai Allah ya yi kashedi domin duk lokacin da Allah zai yi kashedi zai tabbatar muku da wata ni'ima wanda shine kadai yake banta da yi muku saboda haka tunda Allah ne kadai yake banta da yi muku waɗannan ni'imomi sai ce to fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya wa shi Allah din andad wato abokin tarayya kada ku sanya masa kishiya ku dauka wani wata halitta mala'ika ne annabi ne ko ma wani irin halitta ne yana da tasarrufi wajen aikata irin wa'ancin ayyukan ba Allah ba duk lokacin da kuka danganta samuwar wani abu daga cikin wa'ancin abubuwan da Allah ya yi muku kuka danganta shi da wata halitta to kun sanya wa Allah abokin tarayya kuma shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma shi karan kansa Abdullahi dan Abbas da ya fassara andad yace ita ce shirka kun ga Allah yayi me ya tabbatar mana da sauran ni'imomi kamar yadda darussan mu da suka baya suka gabata cewa in Allah ya maka ni'ima ka danganta samuwar wannan ni'ima zuwa ga Allah kuma koda wani ne ya maka musabbabin samunta to ka tabbatar da wadda ya samar maka da wannan ni'imar shine Allah shi dai wadda ya maka hanyar shine sababi domin shi Allah shine yake sabbaba sababi shine musabbabul asbab shine yake sabbaba sababi amma aukuwar abin ko rashin aukuwarsa to Allah ne yake tabbatar da shi to sai Allah ya kashe yake cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu shine abinda mallan ya kulla mana ita saboda haka duk lokacin da ka mika samuwar wani abin ka zuwa ga wani to zaka barar aya ta bi tana da a cikin suratul baqara din da Allah ya ce wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi sai ce andada daga cikin mutane man yattakhizu min dunillahi akwai wanda yake rikan wanin Allah a matsayin andad a matsayin kishiya kini abokin tarayya yana hada shi da Allah a wajen bauta ko a wajen neman dukkan wani abu da tasarrufi na rayuwa sai Allah ce yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutanen masu daukan wasu abu a matsayin ababan wato bauta suna danganta su da Allah suna tsananin wato suna san su ka hubbillah tamfare da suke san Allah wannan malamai suka ce ai kafu tashbih ne wato kafin ce da take kwatanta take nuna tsaran takuwa zuwa ga wasu abubuwa guda biyu suna san Allah kuma suna san wa'ancan abubuwan da suke so shehunansa ne kuma menene da suke son su domin suna iya ba su doka irin dokar da Allah yake ba su duk lokacin da wani zai baka doka irin dokar da Allah ya baka ko kuma ya hana ka wani abin da Allah ya maka umarni ko kuma yayi maka umarni ka aikata wani abin da Allah ya yi mai ya hana to ka sanya shi a matsayin kishi har ma ka fifita shi domin Allah ya ce kada kai wancan kuma sai ya ce kai to dok ka fifita shi sama da Allah sai ka ce wato yuhibbunahum ka hubbillah to amma Allah da ya tashi kwatanta mu'minai sai ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suke masu imani waɗanda ba sa hada Allah da wani a matsayin abokin tarayya sukan sun fi tsananin san Allah sama da kowa domin san Allah shine akan gaba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya biyo bayan san da ake ma Allah sannan kuma san wani abin da zaka so malaminka ne shugabanka ne matarka ne danka ne ko abokinka sai ya biyo bayan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta sai ka fifita san da kake ma kanka san da kake wa manzon Allah sama da san man da kake ma kanka domin ya tabbata Umar wata rana yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya manzon Allah duk duniya ba abin da nafi so sama da kai sama wato ba abin da nake so sama wato ba wani abin da yafi ka soyewa a wajena sama da kaina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa hatta al'ana ya Umar har yanzu fa Umar imaninka bai gama cika ba Umar dan ka dafa wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ya biyo hanya shi dan baya biyowa kuma shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu wadanda aka yi wanda yayi shekaru yayi kwatanta adalci domin Abubakar shekaru biyu kadai yayi ya koma zuwa ga ubangijinsa saboda haka Umar kuma yayi shekaru masu yawa an ga adalci irin wanda yayi Umar yayi tunani ya sake tabbatarwa manzon Allah instantly yace wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da nake so sama da kai hatta kan nawa sai manzon Allah ke ce masa to al'ana ya Umar to yanzu ne fa imaninka ya gama cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani wanda zai fifita wato sai ya fifita so na sama da san dukkan abin da ransa yake so da kuma shi karan kansa kafin me kafin imanin sa ya gama cika. To kun ga wannan kenan waɗanda suke masu imani suna fifita son Allah da manzon Allah sama da son komai, to a lokacin shine imanin su yake gama cikuwa. Aya ta gama malamai suka ce ta zo a cikin suratu Ibrahim, wata aya da muka karanta wanda Allah yake cewa waɗanda suka baddala ni'imar Allah, kamar yadda muka faɗa duk lokacin da Allah zai yi kashe to sai ya sake sai ya nuna muku wata ni'ima ko kuma wani aiki wanda shi kadai ne ya tabbata da shi. Allah yake cewa waja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Sai Allah ya ce waja'alu lillahi andadan, bayan Allah kuma daga baya zai zo ya faɗi irin ni'imomin da ya shirye muku kaza shi ya muku kaza, ayar mun karanta ta darussanmu na baya, yace waja'alu lillahi andada, sai suka sanya wa Allah abokin tarayya don me liyudillu an sabili, saboda su batar da mutane su kange mutane a bisa tafarkin Allah, kamar da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da tattaunawa da Abdullahi bin Salam yake cewa ai kun kasance a lokacin da kuke wai addinin ku na wato na Yahudanci da makamarkin soti da shauransu kuna ainihin bautar shehunan ku ko kuma abun da kuke bautawa kamar kuna bautar su, sai yake cewa a yake cewa ma'ana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ba bautar su muke yi ba, muna sanya su ne suna kai mu zuwa ga Allah, wato muna sanya su tsani su kai mu zuwa ga Ubangiji, sai manzo Allah yake cewa sai tufatilka ibadatuhu, to wannan in tace ai mai ita ce bautar ta su, duk lokacin da zaka sanya Allah na'am duk lokacin da zaka sanya wani bauta wani abin bauta tsakaninka da Ubangiji, to wannan abin bautar koda mala'ika ne koda annabi ne to ka sanya shi a matsayin me, domin Allah da ya tashi gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai gaya wa Allah, cewa idza salaka ibadi anni sai ya ce inni qaribun, a sauran matsaloli yas'alunaka ma za yunfiqun kul ka gaya musu, wa yas'alunaka alal mahid kul, duka duk lokacin da sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sai ka ce musu kaza, amma da Allah ya tashi baye wa manzon Allah labari lokacin da bayi za su kiraye shi sai ce fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun, sai ba Allah sai ya kamar ya kautar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da bayinsa, in ka tashi kira kai tsaye Allah din zaka kira, saboda haka kada ka sanya wani a matsayin abokin tarayya ka so shi ko ya baka umarni sama da me sama da umarnin da Allah zai baka, domin la ta'atun li makhluqin bi ma'siyatil khaliq, babu da'a a abokin halitta wajen sabawa mahalicci, Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin, Allah da manzansa sune suka fi cancanta ku yarda da su da dokokin su in kun kasance in ne suka ce shar'iyya in kun kasance mu'minai. Allah ce qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar fa inna masirakum ila an-nar, ku dan ji dai dadi a cikin wannan rayuwa ta ku ta duniya, fa inna masirakum ila an-nar, makomarku ita ce wuta. Aya ta gaba ta zo a cikin suratul saba da Allah yake fadan irin yadda ake muhawara tsakanin waɗanda aka bi da waɗanda suka yi umarni, wa qala allazina stud'ifu lillazina istakbaru bal makaru al-laili wan nahar iz ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andad. Ana tattaunawa ne malamai suka ce wannan tana yi ne ana yin ta ne ma a cikin wuta, wa iyaz billahi Allah ka tsare mu da wuta, da waɗanda sun kai umarni Allah ke cewa iz tabarra allazina tubi'u min allazina tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab, waɗanda sun kai umarni a matsayin jagorori suka ja wasu suka batar da su, to da waɗanda aka ja din da waɗanda suka yi umarnin suka wato da waɗanda aka ja da waɗanda suka ja din du Allah zai tattara su a cikin wata kuma za su rinka yin muhawara, wa qala allazina stud'ifu waɗanda aka raunana aka ja su akan bata za su rinka fada lil lazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai waɗanda suka kiraye su akan bata kenan, suna ce musu bal makarul layli wan nahar, ba haka ba wato makircin da kuka rinka sanya mu muna yi tun a duniya dare da yini iz ta'murunana a lokacin da kuke umarnin mu kuke mana umarni an nakfura billah mu kafirce ma Allah mu kafirce wani imomin da Allah ya mana mu kafirce wa wato zuwa da kuma musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi, kuma wa naj'ala lahu andada muna sanya masa kishiya ko dai ku a matsayin kishiya ko dai kuma mana umarni mu sanya wani a matsayin abin bauta ba Allah ba. Allah ce wa asarru nadama a lokacin sai ka ga nadama ta tabbata ta gudanu a tsakankanin su, lamma ra'u al'azab a lokacin da suka ga azaba din kenan, saboda haka kada wani ya kiraye ka akan bata kuma kai masa kame ka bi shi ko da wane ne duk matsayinsa duk girmansa a wajenka, a umarnin Allah shine mafi girma don ka bi, kuma irin wannan husuma kun ga irin ta ne za a yi da shaydan shi karan kansa da Allah yake ba mu labarin cikin sura Ibrahim wa qala shaytanu ko lamma qudiya al'amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum yace fa akalaftukum fama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li wala talumuni wa lumu anfusakum wa iyaz billah Allah karka sanya mu a cikin wannan masu tattauna irin wannan maganganu a cikin wuta kun ga duka wayannan wurare ne da Allah yake zargi mutane kuma sai ya sake tabbatar musu da wato ni'imar da ya musu waje na gaba malami suka ce tazo a cikin sautin zuma kai da malami yazo da su a cikin littattafin ilgun da yake cewa eh wa iza masal insana durrun da rabbahu muniban ilayhi summa iza khawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala lillahi andada eh wa iza masal insana durrun lokacin da wani abin cuta wato abin da kake ki ya shafi dan adam da rabbahu muniban ilai sai ya kira Allah duk lokacin duk wanda ya samu kansa a wani zai ce me yace wayyo Allah komaye amma kuma lokacin da kuma mutum ya samu jin dadi kuma sai ya manta da ni'imar da Allah ya masa summa idza khawalahu ni'matan minhu wato nasiya sai ya manta da dukkan abubuwan da Allah ya masa ma kana yad'u ilaihi min qablu eh shine wato shine yake kira a baya kenan sai waja'ala lillahi andada waja'ala lillahi andada sai bige da sanyawa Allah a matsayin andada mutun yana ta neman dukiya zai ta sanyawa ƴan uwansa malamansa sai ta masa addu'a ko yana neman wani aiki ko ma mene ne yake nema idan mutun ya sa ya ta roƙon Allah ya tashi ya roki Allah ya roki Allah ya san kadai Allah ake roko amma lokacin da Allah ya bashi wannan kuma ko dukiya ne sai kaga kuma yana neman wasu hanyoyi wai na tsarewa dukiya yaje gurin wannan bokan yaje gurin wannan yaje wajen wannan wai a tsare a kange shi kada mutane su yi masa kaza kada su masa kaza ya manta wane ne ya bashi wanda ya bashi shine yake da ikon me ya tsare masa saboda haka kada mu rinka kaiwa kanmu zuwa ga bata mu ne ko kuma wasu mu kuma ya dace ma duk lokacin da kaga wani yana kokarin kafirce wata ni'ima da Allah ya masa to ka jawo shi ka ainihin gaya masa gaskiya Allah ce li yudilla an sabili qul tamatta bi kufrika qalilan aya ta karshe innaka min ashabin nar aya ta karshe ta tsitsa a cikin suratul fusla gunda Allah yake cewa qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmai qul ka gaya musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma dukkan kai wani mai karatun alqur'ani da kake gaya wa masu shauraran ku a innakum shin ku ne la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmai kuke ainihin kafir cewa wannan da ya halicci kasa a cikin kwanaki biyu waja'alu lillahi waja'alu lahu andadan kuma sai kuke sanya masa wani abokin tarayya kun manta shi ne muku waccan ni'ima Allah ce zalika rabbul alamin a ba wani ne waccan abin ba sai wa sai shi wanda yake ubangijin talikai saboda haka wayannan su ne abinda malamai malamai ya zo mana da su a matsayin ayoyin da suka zo da kalmar andad guda shida a cikin alqur'ani kuma duk Allah yana nuna wa mutane irin ni'imar da ya musu kafin yazo ya musu irin wannan kashedi saboda haka Allah baya wato kamar yake cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba ma yi wa al'umma wata azaba eh ko mu hana su wani abu mu kange su ga barin samun wani abu har sai mun musu kashedi mun ji musu kada ku yi kaza kada ku yi kaza inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane wani al'amari da suke kai har sai su mutane idan ni'ima ne Allah ya yi muku to Allah ba zai canja muku wannan ni'ima ta koma ukuba ba sai dai idan mutanen ne suka ainihin yi irin wayannan abubuwan da muka karanta ayoyi akai sai su canja ni'imar sai ta koma zuwa ga ainihin kuma ko dai korewa ni'imar zuwa ga Allah su danganta ta da samuwar wani abu to duk lokacin da mutum yayi wannan haka kamar da muka karanta wasu ayoyi dangane da wasu alƙaryu da suka kafirce wani imomin da Allah ya yi musu sai Allah kuma ya canja musu daga wata ni'ima ta koma ukuba to ina ga saboda kurewar lokaci zamu dakata anan abinda ya rage a babin shine abinda malam ya zo mana da shi a matsayin fihi masail in Allah ya kai mu satin da ya gabata sati mai zuwa insha Allah zamu ji ainihin abinda shi malam ya zo da shi shine kadai abinda yake zuwa da shi a bisa fahimta irin tasa da ya zo da wasu matsaloli guda biyar abinda na faɗa na daidai Allah ya tara mu a cikin lada abinda kuma na kuskure karancin ilimi ne muna roƙon Allah ya shafe abinda muka yi na kuskure kada mutane su yi amfani da shi a cikin zukatanmu da kuma littattafanmu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum